الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadiyata kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan rana ta Asabar 15 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 15 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da aikwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tarjamar Alkur'ani mai girma tare da tafsiri a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 128 a cikin karatunmu na suratul Baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 129 ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbana wab'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
الله تبارك وتعالى أنشي ربنا ya ubangijinmu wa ba'athihim rasulan wa tawgaturo musu da jakada a cikin su minhum daga cikin kawunansu wanda ya tulu alaihim ayatik zai dinga karanta musu ayoyinka na alqur'ani wa yu'allimuhum alkitaba zai dinga sanar da su littafin da alqur'ani wal hikmata da kuma sunna tashi wani zakihin zai dinga tsarkake su daga datti innaka antal azizul hakim lalle hakika kai Allah kai ne al aziz magwayin sarki wanda babu abin da ke gagararsa sannan kuma kai ne al hakim bani mai kyan hikima wanda baya dora komai face dai abin da ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana ta akaito mana kissar Annabi Ibrahim da shi da ɗansa alayhi salatu wassalam lokacin da suke cikin gina Ka'aba Allah ta'ala a aya wanda ta gabata ya rufe ta da cewa sun ce innaka antat tawwabur rahim lalle kai Allah kai ne at-tawwabu sannan kuma kai ne ar-rahim wanda at-tawwabu siga ce daga cikin siboji na mubalaga alawun zani fa'al haka ar-rahim siga ce daga cikin siboji na mubalaga alawun zani fa'il wajen ismin fa'il lokacin da mutum ya yi nufin yake so ya kai shi zuwa ga mubalaga ya zurfafa to yana juya shi daga ta'ib ya wasar tuba sai ya maida shi zuwa ga tawwab ويحول اسم الفاعل عند قصد المبالغة إلى فعال أو فعال أو فعيل أو فعول أو فعيل wato ismun mubalagha ismun fa'il lokacin da mai zance ya soya ya kabrara shi ya girmama shi ya yi mubalagha to in ta ibne sai ce tawwab tawwab ala zali fa'al kenan Allah tabaraka wa ta'ala tawwab mai yawan amsan tuwar bayin sa ne wato dukkan wanda ya tuba zuwa ga Allah to Allah ta'ala yana amsar shi da hannu biyu Allah ta'ala yana amsar wannan tuba da shi wannan bawan sa sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisi Abdullahi dan Mas'ud da Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da su wanda suna cikin Bukhari da Muslim wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayyana mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tsananin farin ciki lokacin bawansa mu'mini idan ya tuba. Da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wallahi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake farin ciki ga tuban bawansa lokacin da ya tuba zuwa gare shi ya fi sama da yadda ɗaya daga cikin ku lokacin yana cikin dokar daji da abin hawansa yana cikin tafiya ya sauka zai huta a ƙarƙashin wata bishiya abin hawan nasa abincin shi da abin shansa sarkar shi da guzurin shi na abinci duka a saman wannan taguwa tashi ya ɗora kanshi zai huta barci da ya kwashe shi taguwar tashi ta tafi da ya farka ba taguwar ba abincin ba ruwa ba komai ya neme ta ƙaura don bai ya rasa ta gashi ba a cikin gari yake ba barantana wani ya tallaba mishi a dokar daji yake ba kowa a cikin dajin nan yana cikin neman ta ga gajiya ga wahala ga yunwa ga ishirwa sun tattaru a tattare da shi sai ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya yana jiran lokacin shi ya yi Allah ta'ala ya amshi ransa shikenan yayi kin kawai yana daga kanshi sai ga wannan taguwar tashi da abincinsa da abin shansa tare da shi da wannan taguwa saboda tsananin farin ciki yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka bazala ce akhta'a min shiddatil farahi yayi kuskure wajen yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai ya kuskure saboda tsananin farin cikin da yake ciki to Allah tabaraka wa ta'ala yadda yake tsananin farin ciki lokacin da bawan shi ya tuba zuwa gare shi ya fi sama da yadda shi wannan mai taguwa tashi yake cikin farin ciki lokacin da ya samu wannan taguwa tashi bayan ya ɗebe ƙauna daga samunta har ma ya cire kanshi cikin waɗanda za su ci gaba da rayuwa to haka Allah ta'ala yake lokacin da bawa ya tuba zuwa gare shi kafar Allah a rubuta take ya tabbata cikin sahihu Muslim hadithan Abu Musa al-Ash'ari ma'aji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfida hannunsa da dare saboda mai aiki na ashada rana ya tuba sannan kuma yana shimfida hannunsa da rana saboda mai aiki na asha da dare ya tuba hatta ta tulu ash-shamsu min maghribiha har dai rana ta fito daga mawadanta wannan shine abin da Allah subhanahu wataala a kullum yake yana amsar tuban dukkan waɗanda suka tuba zuwa gare shi sannan kuma Allah shine ar-rahim shine mai jin kan bayansa waɗanda suka cancanci ya ji kansu su ne bayan shi waɗanda suke mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin tausayin bayan shi ne mai tsananin jin kai ne ga bayan shi waɗanda suka koma zuwa gare shi wa kana bil mu'minina rahima Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai tausayi ne da jin kai ga bayan shi waɗanda suke mu'minai za mu ga a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya kaito mana addu'ar annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il suka ce wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ka amshi tuban mu tare da cewa kuma kusan abu ne wanda yake sananne a wajen annabawa masumai ne ba sa aikata laifi amma sai suka ce tuba alaina ya Allah ka amshi tuban wannan malamai suka ce amma saboda su bayyana mana cewa ibada ta gini da kuma akwai bukatar su koyar da al'umma wato neman a tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su su faɗa haka dan waɗanda suke zuriyar su ne su koyi da su wajen neman tuba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ci gaba da addu'a cewa rabbana wa ba'ath fihim rasula ya Allah ka turo da babban manzo wannan annakira anan litta'zim ka turo da wani babban manzo a cikin wannan zuriya ta fihim minhum sannan kuma daga cikin su shi wannan manzo kada ya zamanto wani ware wani zai zo shi daga wani guri wanda a madadin shi ne manzon su a'a wanda suka san shi suka san iyayen shi suka san kakannin shi suka san shigar shi suka san fitar shi suka san halayen shi suka san gaskiyar shi da amanarsa da karewar shi da kuma yanda yake san alkhairi ga al'umma ka turo shi ya zamanto manzo ne a cikin su kuma minu ma'ana min anfusihim daga cikin su ba manzo ba ya zamanto mala'ika ko kuma dan wata kabila ba cikin su ba su larabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wannan addu'ar ta su mai girma da suka yi ta hanyar turowa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbata a cikin littafin al-musnad hadithin irbat ibn saliya as-sulami Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inni indallahi fi ummil kitabi la khatamun nabiyina وإن آدم لمنجد في طينه وسأحدثكم بتأويل ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا من التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت منه بصوم الشام أمعك صلى الله عليه وسلم yace lalle haƙiƙa ni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin lawul mahfuz lalle ni ne cikamakon annabawa ba wani annabi bayana sannan kuma haƙiƙa na kasance annabi tun a lokacin da annabi Adam alaihi salatu wassalamu yana kwabe a cikin tulbayarsa wanda za a halitta shi tun ma ba a halitta annabi Adam alaihi salatu wassalamu ba Allah ta'ala ya kaddara cewa ni annabi ne yace zan ba ku labarin wannan ma'ana yace ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim da yace rabbana wa ba'ath fihim rasula Allah ka turo da babban manzo a cikin wannan zuriya ta to ni ne wannan addu'a ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi Isma'il sannan kuma ni ne bishara ta annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda ya baiwa mutanansa ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad ya ce to ni ne wannan bishara da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya baiwa mutanansa sannan kuma ni ne mafarkin mahaifiyata a mahaifiyar ma'aiki alaihi salatu wassalam nana aminatu lokacin da ta haifi ma'aiki alaihi salatu wassalam ta ce ta ga wani haske ya fito daga gare ta ta yi mafarki ga wani haske mai girma ya bayyana a gare ta wanda tana nan makka ta ce ganin manya-manyan katangi na sham tafiya ce wanda take mai nisan gaske amma kuma hasken nan sai da ya nuna mata haccen wanda Allah ya ce to ni ne mafarkin mahaifiyata wannan hadisi a isnadin shahidani ne wanda yake kikkiawa ƙarshen shi shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace haka nan wa kadhalika ummahatul anbiya'i yaraina yace haka nan uwayen annabawa mata kowata bace cikin iyayen annabawa kafin ta aje danta sai Allah ya nuna mata haske wanda zai haskaka mata duniya. To ƙarshen wannan kamar yadda malamai suka faɗa shine inda bai inganta ba. Wa kadhalika ummahatul anbiya ummahatul anbiya ya raina. Amma sauran dukkanin shi isnadin sai yana da kyau, sannan kuma malaman hadisi sun hassana wannan hadisi na Irbadu bin Sariya As-Sulami wanda yana cikin musnad da Imam Ahmad da Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Allah ta'ala ya cikin sa da rahama cikin littafin sa Al-Mustadrak ala Sahihain ya hassana wannan hadisi. Haka Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya cikin sa da rahama cikin littafin da yayi shi na Raddi ga Al-Bakari shi ma ya hassana wannan hadisin. Hadisi ne wanda yake da kai wato hanya mai kyau. To maiki alaihi salatu wassalam shine bishara ta annabi Ibrahim, a shine addu'ar annabi Ibrahim wanda anan annabi Ibrahim yayi ta, yace wa ba'ath fihim rasulan, ka turo da babban manzo daga cikin su, minhum kuma daga gare su, daga gaban kawunan su, wanda wannan manzo ya tulo alaihim ayatika, zai dinga karanta musu ayoyinka na Al-Qur'ani dare da rana, safiya da maraice. Wani allimuhun kitaba, sannan kuma zai dinga sanar da su Al-Qur'ani din. Bayan ya karanta musu alfazul Qur'an kuma zai sanar da su ma'anonin na Al-Qur'ani. Saboda abinda Al-Qur'ani yake ɗauke da shi, bayan ka san lafazin shi, ka haddace shi, to akwai buƙatar kuma ka san ma'anonin shi, mai Al-Qur'ani yake nufi. Saboda wannan shine zai baka damar ka san abinda kake karantawa, ka dinga jin nutsuwa da dadi yana zo maka lokacin da kake karanta shi. Ya tabbata daga Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa haddathana alladhina kanu yuqra'una al-Qur'an ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayrihima radiyallahu anhu. Yace waɗanda suka kasance suna karantar da mu Al-Qur'ani irin Uthman ɗan Affan, irin Abdullahi ɗan Mas'ud. Saboda Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'i ne, ba sahabi ba ne. Yace to sun zantar da mu annahum kanu idza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin. Hakika sun kasance idan suka koyi ayoyi 10, sahabbai idan suka koyi ayoyi 10 daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ba sa ketare su hatta ya'lamu ma fiha, har sai sun san ma'anonin da wannan ayoyi 10 suke dauke da su. Sannan kuma bayan sun san wannan ayoyi 10 ma'anonin su, sai kuma sun yi aiki da waɗannan ayoyin guda 10. Abdullahi ɗan Mas'ud da Uthman ɗan Affan da waɗansu daga cikin sahabbai suka ce fa ta'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an, sai muka koyi Al-Qur'ani da ilimin da Al-Qur'ani yake dauke da shi da kuma aiki da shi gabaki ɗaya a lokaci ɗaya. Saboda azumi ɗaya idan muka zauna, idan muka koyi aya, to muna neman sanin abin da ya koye mana na cikin wannan ayar ta hanyar neman sharhinta daga bakin mai ita, bakin wanda aka saukarwa ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci Al-Qur'ani ana abubu, yace yatlu alaihim ayatika, sai kuma yace yu'allimuhumul Qur'ana aw yu'allimuhumul kitaba, yana karanta musu ayoyin kana Al-Qur'ani, sannan kuma yana sanar da su shi Al-Qur'ani din. Bayan ya karanta musu sun ji sun haddace, kuma sai ya sanar da su abin da yake cikin Al-Qur'ani din na hukunce-hukunce na dokoki wani hikimata, sannan kuma yana sanar da su sunna ta shi ma'aiki alaihi salatu wassalam. Waɗansu daga cikin mufassiruna suka ce al-hikima inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ta a cikin Al-Qur'ani, da muka cewa tana ɗauke da ma'anar sunna. Nan Allah ta'ala ya ce yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, gaba kadan zamu ga yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun can gaba cikin suratul ali imran zamu ga laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin can gaba zamu ga cikin suratul nisa'i wa anzala alaikal kitabu wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam haka can cikin suratul ahzab zamu ga yanda Allah ta'ala ya ce wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira irin su imam shafi'i abu hidda abu muhammad abu muhammad ibn idris ash-shafi'i abu abdullah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace abinda Allah ta'ala yake nufi da al-hikma a wadannan guraren yana nufin sunna ta maiki saboda da as-sunna da al-qur'an wato dukkanin su wahayi ne daga Allah bambancewa tsakankanin sunna da al-qur'ani a sunnar da ta tabbata daga maiki alaihi salatu wassalam wannan abu ne wanda musulmi ya dakware ba sa yin shi idan sunna ta tabbata daga mahaiji alaihi salatu wassalam hanya ta zama cikakkiyar hanya to ba shakka cikin tabbatuwar wannan sunna abinda mahaiji ya faɗa ba hukunto akan shi haka kamar yadda aya idan ta zo ta zamu ga cewa dilalata a dilalace wanda wata dilalace kar'iyya dilalace wanda ba hukunto akan abinda ita ayar take dashi waɗansu daga cikin ayoyin za mu ga cewa dilalata ba a fili ƙarara take ba shi yasa waɗansu daga cikin malamai za su fassara ta kaza waɗansu fassara ta kaza a waɗansu daga cikin malamai suka ce al-hikma anan shine abin da yake cikin al-Qur'ani din da hukunce hukunce Allah ta'ala ya umarci ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya koyar da su abin da al-Qur'ani din yake dauke da shi na hukunce hukunce wanda kuma bayanin da ma'aiki zai wannan dama ita ce sunna da ta ma'aiki Allah ta'ala ya ce mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka saboda ka bayyana wa mutane abin da muka saukar zuwa gare su na alqur'ani saboda duk wani wanda zai yi maka bayani ka gamsu ba kamar yadda ma'aiki zai yi maka ba saboda shi alaihi unzila alqur'an shi aka saka shi aka saukarwa alqur'ani ko huwa ya arifu ta'bilahu ya san ma'anar alqur'ani din duk abin da ya faɗa game da alqur'ani haka yake ba shakka inda ya tabbata zuwa ga ma'aiki to kai ruko da hannu biyu kai ruko da hakoranka turakuna akan ingancin wannan abu wa min zakihim sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam shine yake tsarkake su daga datti wanda yake na shirka sannan kuma shine yake tsarkake su daga datti wanda yake na laifuffuka lokacin da bayi ya zamanto wannan littafin alqur'ani sun yi rubo da shi suna karanta shi to Allah subhanahu wataala zai gafarta musu sakuran su din harfi ɗaya idan suka karanta za su tashi da lada goma ko sama da lada goma hakanan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai daukaka su ta hanyar karanta alqur'ani din da suke laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikruhu Allah ta'ala ce haqiqa mun saukar da littafi zuwa gare ku wanda a cikin wannan littafi din cikin ruko da shi da yin aiki da shi anan daukakar ku da darajar ku take afala ta'qiluna wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika wa sawfa tus'aluna haqiqa alqur'ani daukaka ne a gare ka da mutananka da sannu za a tambaye ku game da abubuwan da ya zama to kuna aikatawa a wannan gida na duniya innaka antal azizul hakim lalle kai haqiqa Allah kai ne al aziz mawwayin sarki wanda babu abin da ke gagara shi al hakim sannan kuma kai ne hakim kai ne bani mai jan hikima wanda baya ajewa komai face dai a gurin da ya dace da shi Allah ta'ala ma'abucin buwaya ne wanda ba wani abin da yake gagara shi duk wani mai taurin kai da wani mai girman kai da wani fandararrai da wani alzalimi ba wani wanda zai tsere wa Allah subhanahu wataala amma kana Allahu yujizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi innahu kana alima qadira ba wani cikin bayi na Allah wanda bagawar shi da shishigin sa da girman kansa zai sa ya zama to ya gagara Allah baya gagarar Allah duk wani tantibi da sauran su Allah ta'ala yana daga mai kafa ne zuwa gurgurdan lokacin da ya kaddara mai tsaye a duniya lokacin sa yana yin yaso to Allah tabaraka wa ta'ala zai dirke shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haka yato mana kissar waɗanda suke dugatu ne irin fir'auna irin sun samu dawa da adawa dukkanin su Allah ta'ala ya gama da su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana da sauran mutanen da suke fandararru ne kafin su da kuma bayan su
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
الله تعالى ومن يرغب عن ملة wanda yake kyamar addini na annabi Ibrahim illa ma safiha nafsahu face ne wanda ya jahilci kanshi walaqad istafainahu fid dunya Allah ya ce haƙiƙa mun zaɓi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a wannan gida na duniya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin Allah ya ce haƙiƙa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a gida na ƙarshe ita ce lahira lalle yana daga cikin bayin waɗanda suke nagari waɗanda daraja wanda take maɗaukakiya ta tabbata a gare su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yarzuqu an millati ba wanda yake kyamar addini na annabi Ibrahim ba wanda zai ji addinin annabi Ibrahim bai gam da shi ba bai dace da shi ba hankalin shi bai nutsu ba bai kwanta ba kan addinin annabi Ibrahim face ne mutumin da yake wawiya ne face ne wanda illa man jahila nafsa face ne wanda ya jahilci kanshi bai ma san ba me dalilin da yasa aka halitta wannan kan nashi ba wanda yake kyamar addinin annabi Ibrahim rajiba wato fili ne wanda yake da harshe guda yarzabu lokacin da kace yarzabu ba za a baka ma'ana ɗaya ba wacce yake doka sai an zo da mutaaddi sai ka zo ga da harfin jarrin da ya dace da shi in kace rajiba fi kaza wato yayi kwadayi cikin kaza yana san kaza rajibtu fi kaza ya sha bamu da rajibtu an kaza in kace rajibtu fi kaza kana san abu ne lokacin da kace rajibtu an kaza kana kyamar abu ne shi yasa anan rajiba din ta yi ta'addi da an wa man yarzuqu an millati ibrahima illa man safiha nafsa kamar yanda cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ma yake alaihi salatu wassalam yace a aure sunna ta ne fa man rajiba an sunnati fa laysa minni wato dukkan wanda ya kyamaci sunna ta baya daga cikin waɗanda suke mabiya ta to rajiba kamar yadda kuma yana cikin hadisin Anas bin Malik wanda Imam Bukhari ya kawo shi wato yace lokacin da Anas bin Malik yana zaune yake karantar da ƴaƴan shi sunna ta ma'aiki sai yake cewa akwai wata mata wanda ta kawo tallar ta wajen ma'aiki ta ce tana son ma'aiki idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana son ta a shirye take za ta aure shi sai ɗaya daga cikin ƴaƴan Anas bin Malik sai take cewa ma sau'ata ma aqalla haya'aha ta ce ina wannan muni yayi wannan matar ba ta da kunya idan ta je ta ce tana son namiji ba namiji zo ya ce yana son ta ba Anas bin Malik ya ce ba ki da tunani hiya khairun minki ragibat fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta wannan tafi shi saboda ita ta yi fadayin ta zama matar ma'aiki a wannan gida na duniya saboda duk matar da Allah ya aura wa ma'aiki ita a wannan gida na duniya to za ta kasance matar shi ce a aljanna to kin gaba tunanin ta ai goje inda kina da hankali zaki wannan tunanin kije kike tallata mata kai ke tallata mushi kanki maiji alayhi salatu wassalamu ba wasa bane yace mata raji ba fi rasulillahi tayi fadayin ta zaman to abokiyar zaman maiji a wannan gida na duniya saboda hakan din shi zai bata damar a lahira ma ta zaman to matar shi saboda maiji yayi addu'a yace na roki Allah bazan aure wata daga cikin mata ba a wannan gida na duniya haka bazan aura wa wani ɗaya na ba face dai sai ya kasance tare da ni a aljanna ɗaya na da mazajen su duka za mu haɗe da su a aljanna haka mata na dukkanin su za mu haɗe da su a aljanna yace nayi wa Allah subhanahu wataala wannan addu'ar wannan nema kuma ya bani dan haka tayi kwadayin haka shine ana yace ragibat fi rasulillahi amma kuma ana yace yanu rabu amin lati ibrahima saboda kula da kyau lokacin da fi'ilin ragiba ya zo shi to sai an ga da menene bayan shi fi ne ko kuma an ne lokacin da ya zo da an idan ka ce wa man ragiba fi sunnati to sai ka ce fa huwa minni don wanda ya kwadayi cikin sunna ta to yana daga gare ni amma in ka ce an sunnati fa laysa minni kenan duk wanda ya kyamar sunna ta to baya daga gare ni Allah ta'ala ce ba wanda yake kyamar addinin annabi Ibrahim face dai wanda ya wawitar da kansa wato annabi Ibrahim waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar nan Allah ya saukar da ita ne lokacin da Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin manya-manyan Yahudawa lokacin da ya musulunta to yana da bai ɗan uwa guda biyu akwai Salama akwai Muhajir sai ya kira su zuwa ga musulunci ya kira su zuwa ga addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda akan shi ma'aiki da sahabbai suke da ya kiraye su shi Salama ya ce lalle addinin nan addini ne wanda yake mai kyau addini ne na shiga sai ya shiga sai shi kuma Muhajir ya ce shi baya ganin kyawun wannan addini na annabi Ibrahim sai yake musulunta sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa man yarghabu an millati Ibrahim ba wanda yake kyamar shiga addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam illa man safiha nafsahu face dai wanda bai ma san kimar kanshi ba inda kace ya san kanshi halitta ta ne Allah ya kuma da Allah ta'ala ya halicci wannan rai din akwai hikimar da ta sa ya halitta dalilin da Allah ta'ala ya halicci bayi saboda shi shine saboda bauta وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah ta'ala ce bun halicci aljanna bil adama ba face dai dan su bauta mini to wannan illa din da na halicci bayi saboda su ba wani wanda zai bar addinin annabi Ibrahim ya ajje shi a gefe face dai wanda bai ma san dalilin da yasa aka halitta shi ba Allah ya ce walaqad istafainahu fi dunya lalle wallahi haqiqa mun zaba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a wannan gida na duniya mun zabe shi a matsayin gwadadi ne namu mun zabe shi a matsayin manzo ne namu mun zabe shi a matsayin abul anbiya ne shi wa innahu fil akhirati laminas salihin Allah ta'ala ce lalle haqiqa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lalle yana daga cikin bayin Allah wadanda suke nagari bayi wanda darajoji mafiya dautaka da su tabbata a gare su a gobe kiyama saboda yana daya daga cikin annabawa wanda Allah ta'ala ce wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim wato mun bar yabo cikawa a gare shi har bayan shi kuma aminci ya kara tabbata ga bawon annabin mu wadadin mu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin kamar yadda cikin suratul nahl Allah ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة
wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah ya ce hakika annabi Ibrahim shi kadai gayya ne, kana ummatan shi kadai ne, amma kuma Allah ya ce ya kasance umma ne, ya zama limami ne, jagora ne wajen addinin nan, qanitan lillahi, mai da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a zahiri da baɗini, hanifan, sannan kuma bai karkacewa ne daga dukkan addinai waɗanda suke na ƙarya saboda addini na musulunci. Walam yakun minal mushrikeena, bugu da ƙari annabi Ibrahim bai kasance ba daga cikin waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah. Shakiran li al'umihi, mai godiya ne da ni'imomin da Allah ta'ala ya yi a kan shi da kuma sauran bayi. Iji ta ba wahadahu ila siratul mustaqim, Allah ta'ala ya zaɓe shi, ya shiryar da shi zuwa ga tafarki wanda yake mai kyakki. Wa atainahu fid dunya hasana, Allah ya ce mun ba shi kyakkyawa a wannan gida na duniya, shi ne yabo wanda yake mai kyau. Lokacin da aka ambaci sunan shi, za a haɗa mai da addu'a annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah ya ce wa innahu fil akhirati laminas salihin, lalle annabi Ibrahim a gobe kiyama yana ɗaya daga cikin bayin waɗanda suke nagari. Wato addinin annabi Ibrahim shi ne addini wanda Allah ta'ala ya zaɓa wa bayi su kasance a kai. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtaba'ahum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qablu fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan-nas فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نعم.
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
الله تبارك وتعالى إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, ka ambata wa al'ummarka yayin da Ubangijin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya faɗa ga annabi Ibrahim ya ce da shi aslimu ka miƙa wuya. Qala aslamtu li rabbil alamin, annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce na miƙa wuya ga Ubangijin talakai. Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana yi mana bayani game da babban bawansa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ya ce ka tuna wa al'ummar kamar lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya, ka jayu ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sallama wa al'amarin Allah. Lokacin da Allah ta'ala ya faɗa ga annabi Ibrahim wannan magana, annabi Ibrahim saboda tsananin da'a'ar shi ga Allah da kuma biyayyar shi game da abin da ya shafi maganar Allah bai yi jinkiri ba, bai yi wasa ba, sai ya ce aslamtu lillahi rabbil alamin, aslamtu li rabbil alamin, ya ce na miƙa wuya, na jayu, na bi hukuncin Ubangijin talakai. Wanda nan duka waɗannan ayoyin za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana kisar annabi Ibrahim da kuma yadda shi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zamanto bawa mai da'a ga mahaliccin shi, wanda baya wasa wajen bin umarni na Allah da kuma cika umarni na Allah. Za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da dama ya hakaito kisar shi da kuma waɗansu daga cikin annabawa, kuma ya rufe musu da yabo wanda yake kyakkyawa. A cikin suratu Al-Ankabut Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya, can ya samu ya ƙaro ajrahu wanda babu shi cikin suratu An-Nahl, ce wa innahu fil akhirati laminas salihin, lalle mun baiwa bawan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ladan shi a wannan gida na duniya, sannan kuma shi din yana daga cikin bayin wanda suke nagari a lahira. Ga kuma cikin suratu Shu'ara yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana addu'ar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da kissar shi, watudu alayhim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun, قالوا نعبد أصناما فنظلت لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون Allah ya ce ka karanta musu kissar Annabi Ibrahim lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa ga mutanansa ya ce wa mahaifinsa da mutanansa ya ce me kuke bautawa suka ce muna bautawa gumaka ne fa nazallu laha ajifina muna yin muna mareta masu muna halin kasancewar muna masu dukufa kan bautawa waɗannan gumaka Annabi Ibrahim ya ce musu hal yasma'unakum yatad'una shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su bautan da kuke musu san da ita ko kuma aha kawai shirye guci ko kuma auyan fa'unakum auyan duruna wadannan kuma ga da kuke bauta suna amfanar da ku ko kuma aha suna cutar da ku wanda bai bauta musu ba suna cutar da shi su haukata shi su maida shi a kambarai da sauransu ko kuma ku da kuke bauta musu suna janyo muku wani amfani balu balu wajadna aba ana kadalika yafalu suka ce wa annabi Ibrahim a waɗannan dukkanin su babu su bari dai mun sami iyayen mu ne mun same su yanda muke dinna haka suke sai ya zama to mun yi koyi da su qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahu aduwwun li illa rabbil alamin annabi ibrahim yace da su ku ba da labarin abinda ku kasance kuna bautawa ku da iyayen da ku na jiya da shekaran jiya da na bara wancan da na shekaru abu da ku da su abinda kuke bauta dinan fa innahu aduwwun li haqiqa su din makiyana ne illa rabbil alamin fa jide ubangijin ta da kai shi kadai zan ci gaba da bautawa alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yud'imuni wa yasqin wa idha maritu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi aqmau an yaghfir li khati'ati yawmal din yace wato wannan Allah shine wanda ya halitta ni kuma shine yake shiryar da ni wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni idan ba ni da lafiya shi yake ba ni lafiya shi ne kuma wanda yake matar da ni idan lokacin mutuwa ta yi kamar yadda shi ne yake ci gaba da wanzar da rayuwata wanda nake kaunar nake sawa a rai ya gafarta min kusakuraina a ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im ce ya Allah ka ba ni hukunci sannan kuma ka hada ni da bayinka waɗanda suke na gari ya Allah ka sanya mun harshe wanda yake na gaskiya waj'alni lisana sidqin fil akhirin ka sanya mun harshe na gaskiya wato cikin bayinka wanda zaka dawamar da ambatansu sannan kuma ka sanya ni cikin bayinka waɗanda za su gaji aljannan ni'ima واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون هل يسواك الشيء الله تبارك وتعالى يا حكيته من جسر عن نبي إبراهيم أتكين سورة الشعراء دام جوابا عن الكريبة أتكين سورة النجم الله تعالى جو إبراهيم الذي وفى وتوك أنبت جسر عن نبي إبراهيم وديتك تلك عند الله تعالى يوم تشيش abubuwan da Allah ya umarce shi da ya zo da su annabi Ibrahim ya zo da su complete ba wani abin da ya rage haka a cikin suratu al-mumtahana Allah ta'ala ya hakaito mana kissar shi da yadda shi ma annabi Ibrahim ya zama to uswa ne a gare mu qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu li qawmihim inna bura'u minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم هل يسوى تشكر انا يا كماتا اجي من كنا ان شاء الله تعالى اكراتونا غبا دا متاشي da kan kissar annabi ibrahim din wasiyar da annabi ibrahim da jikan sa annabi yaqub suka yi wa ɗayan su lokacin da za su koma ga Allah abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu nada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tabbata maki alaihi salatu wassalam ya fada a hadisi ingantacce cewa wannan lokaci ne na amsa addu'a daga ciki akwai ƙarshen dare. Maki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin hadisi Abu Huraira wanda yake cikin sahihaini wanda sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samaa'il dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa zuwa sama ta farko a kowane dare lokacin da kashi ɗayan ukun dare yayi saura. Allah ta'ala zai ce man yad'uni fa astajiba lahu, wa zai roƙe ni in amsa mishi. Man yas'aluni fa u'tiya, wa zai tambaye ni in bashi abin da ya tambaya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi. Maji alayhi salatu wassalam ya ce Allah ta'ala ba zai mishi ba yana ta wannan shena hatta yudhi al-fajr, har dai al-fajr yake to. Da haka lokacin da dare ya kai sauran kashi ɗaya cikin uku na ƙarshe, muƙaddara yanzu rana tana faɗawa ƙarfe 6:40, tana fitowa ƙarfe 6:40, wanda misali za a kasa ta da gida uku, tun daga ƙarfe 6:40 zuwa 10:40 shi ne kashi na farko, daga 10:40 zuwa ƙarfe 2:40 kashi na biyu, daga ƙarfe 2:40 zuwa ƙarfe 6:40 wannan shi ne kashi uku na ƙarshe, wanda tun daga ƙarshe 2:40 idan mutum ya tashi ƙarshe 2:40 har zuwa lokacin yin sawur, lokaci ne wanda yake na amsa addu'a. Wannan kamar yadda muka faɗa cikin hadisin nan da Abu Huraira wanda yana cikin sahihain. Sai kuma guri na biyu shi ne lokacin da bawa yake cikin sujada. Lokacin da bawa yake cikin sujada, hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihu Muslim ya tabbatar da cewa hali ne wanda bawa ya fi kusa da mahalicci shi. Baiki alayhi salatu wassalam ya ce aqrabu ma yaqulu al-amru min rabbihi wa huwa sa'idun fa akthiru fihi du'a. Bawa halin da ya fi kusa da mahaliccinsa shine lokacin da yana cikin sujada, ku yawaita roƙa Allah tabaraka wa ta'ala a wannan wuri. Sannan kuma ga hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda shi ma yana cikin sahihu Muslim, baiki alayhi salatu wassalam ya ce ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'an raji'an an sajidan fa amma ar-ruku'u fa azim fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi du'ai fa qadim an yastajaba lakum. Yace ku saurara ku ji an hana ni in karanta al-qur'ani a ruku'u wa sujada. Ar-ruku'u ku girmama Allah a cikin sujada, kuyi ta roƙo, kuyi ta baza ƙoƙarinku wajen addu'a, don ya dace da amsa muku addu'o'inku. Guri na gaba na amsa addu'a shi ne lokacin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah har a tada iƙama, har da mai tada iƙama ya fara tada iƙama, wannan lokaci ne na amsa addu'a bayan mai addu'ar ya bi matakin da ya dace. Lokacin da mai kiran sallah ya kiran sallah ka kwaikwaye shi, in banda gurin da ake hayya ala salat da hayya ala fala, anan zaka ce la hawla wala quwwata illa billah, kamar yadda hadisin Abdullahi da Amr wanda yana cikin sahihu Muslim ya tabbatar da haka. Bayan an gama kiran sallah sai ka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam salati, kamar yadda hadisin Abdullahi da Amr ya tabbatar, bayan wannan kuma sai kai wa aiki alayhi salatu wassalam addu'a ta wasila Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kamar yadda hadisin Jabir bin Abdullah ya tabbatar bayan wannan kuma sai kai rawatu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan daga wannan lokacin kuma sai kai ta zuba addu'a a sai ka karanta amma ka bude da Fatiha da salati kai ta fada wa Allah ta'ala bukatunka a can karshe a tsakiya kai salati a karshe kuma kai salati wannan addu'ar ita ba muni ne wanda yake amsashe kamar yadda waɗannan hadisan suka tabbatar sai guri na gaba shine addu'a ta dan bulaguro mutumin da yake cikin bulaguro shi ma hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sunan Abi Dawud ya tabbatar da cewa addu'a sa amsashiyar ce haka addu'ar mahaifi yayi wa ɗansa ko mahaifiya ta yi wa ɗanta ko ƴarta ita ma addu'a ce wanda take amsashiya kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sunan Abi Dawud ya tabbatar da haka haka nan kuma addu'ar wanda aka zalunta ita ma amsashiya ce wadannan addu'o'in duka guda uku sun tabbata cikin hadisi ɗaya na Abu Huraira wanda yana cikin sunan Abi Dawud ya tabbata cikin hadisin Sa'd bin Sa'd al-Sa'idi wanda yana cikin sunan Abi Dawud madala ce sultani la turaddani aw qallama turaddani addu'a guda biyu ba a hurtun su ba a dawowa da su ko kuma kadan ne ba yin addu'a wannan lokaci idan bawa yayi za a bai dogai da ita yin addu'a lokacin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah da kuma yin addu'a lokacin da ake cikin yaki wannan addu'o'in asasuri sai kuma guri na gaba shine lokacin da ruwan sama yake saukowa lokacin da an bude kohorin sama kafar sama a bude take ana amsa addu'a a lokacin nan haka mutumin da ya azumi na farilla ko na nafila lokacin bude baki shi ma lokaci ne na amsa addu'a wannan dukkanin su hadisai ne suka tabbatar da haka inna lisani min inda fidrihi la da'watan ma turaddu wallahu ta'ala a'lam na'am
ko mutane biyu ne suke kasuwanci da aboki da aboki to sai aboki ya dauki wasu kuɗi ya ba abokin shi ajiya da ya ba shi ajiya sai shi kuma da ya kasuwanci na ajiya ba sai ya dauki kuɗin sa cikin kasuwanci shi kuma daga baya sai ya zo ya tambaye shi na kuɗi sai ya ce kuɗi ya sa sun kayan to ya ce shi kuma bai yarda sai an ba shi riba tunda ya san kasuwanci ya kasa su to riba nan ya tafi ma
yadda ya kamata tsakanin musulmi da musulmi kamar yadda baki alaihi salatu wassalam yayi magana akan cewa al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduruhu hadith abdullahi da umar wanda yana cikin bukhari da muslim dana ce musulmi dan uwan musulmi kada musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi haka kada ya bari a zalunce shi haka kada ya wulakantar da shi a lokacin da mutum ya dauki dukiyar shi a jiya ya baka a matsayin ka na musulmi dan uwan shi yarda da kai ta sa ya dauka ya baka baya halatta wannan dukiyar tashi ka saka ta a wani guri sai dai bayan ka mai bayani idan zai baka a jiya ka ce mai a'a ba a jiya za ka ba sai dai ka ba ni rabci sai dai ka ba ni rabci irin yanda Az-Zubair ibn al-Awwam wato yake lokacin da aka kawo mai ajiya in aka kawo maka ajiya in ajiya aka baka baya halatta kai tasarrufi da ita cikin wani abu fataran ba tare da ka sanar da mai ita ba ko ka duka ka baiwa wani rauci bai dace ba saboda malamai suka ce baka san yanda ya samu wannan kudin nashi ba la'alla kudin shi ne na wahalar shi kudin shi ne da albarka ya kawo maka ajiye mishi lokacin da ka kashe mai wannan kudi mai albarka da Allah kai kudin da zaka mayar mai da shi na wata hanyar gare buga buga kai ka samu gaji halak ya ki haram ko kuma shi wanda ka ara da yaje yayi bukatun sa in ya tashi zai dawo la Allah kudin da zai kawo ba masu sarki bane zai kawo sai ya zama to ya baka kudi mai kyau a jiya ka tashi ka bashi kudin da ba ta hanyar da kyau aka samu shi ba a nan bai dace ba yanda ya kamata shi ne mutum idan ya baka a jiya ka kiyaye mishi dukiyar shi ka kiyaye mishi dukiyar shi in za ka yi wani abu da ita to ka sanar da shi ka tuntube shi in baya garin ka bai waya ko ka bai wadar ka sanar da shi halin da ake ciki in ya baka damar ka nema abinci da wannan kudi na shi to falla alhamdu sai ka nema abinci da shi amma in dai bai baka dama ba kawai sai ka bi kai gaba gani sai ka shiga kasuwanci da wannan kudin nashi abin da kai baka kyauta ba lokacin da ya bayyana cewa ka yi kaza da kudin shi to dayan bi ne amma ya amshi kudin shi a matsayin shi na dan uwanka musulmi wanda ka ci amana sa ka cuce shi ya amshi kudin sa iya daidai wanda ya baka amma ya ce da yadda ba yanda za a yi shi ne sai da a yi kashin maraba kashin maraba kuma sanadiyya ce a idan ni na ba da dukiya na ce za a yi kasuwanci to yanda muka yi yarjejeniya da shi wanda zai yi kasuwanci in ba a kasa dukiya riba in aka samu a kasa gida biyu kai rabi ni rabi ko a kasa gida uku kai kashi biyu ni kashi ɗaya ko ni kashi biyu kai kashi ɗaya yanda suka yi yarjejeniya to haka ya gabata a yi saboda wannan ita ce kasuwancin da Imamu Bukhari a littafin Aljami'u Sahih wato ya kasance yana yi bayan mahaifin shi ya koma ga Allah ya bar mai dukiya da yawa yana dinkata a hannun amintattu suna kasuwanci sai kuma a yi kashin raba kamar yadda malamai masu ba da tarihin shi suka kawo abinda dan baya bai kyauta ba ya sanar da shi idan ya sanar da shi to yanda suka yi daga ƙarshe kuma sai ya ɗauki doka a kan haka in ya ce babu laifi a yi kuɗi na naka ne ka tafi ka nema abinci da shi ba tare da ya shabranta mashi ba za su yi kashin raba to yanzu ribar da ya samu ta shi ci amma in daga bayan kuma sai ya zama to su zauna sun yi sun hukuma na
alon bayani muke so an kan salatin da ya inganta
salatuttuka wanda suka inganta al-imam al-sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo su cikin littafinsa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha kafin shi Shamsuddin ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi cikin littafinsa jalalul afham fi salati ala khairi al-anam ya kawo hanyoyi da dama na sigar salati ga ma'aiki ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim muttafaq alayhi hadisi guda akwai hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla da kuma hadisin Abu Ubaid bin Sa'id wanda wannan dukkan su suna cikin sahihain akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Bukhari akwai hadisin Abu Mas'ud al-Badri wanda yana cikin sahih Muslim wanda wannan dukkan sun tabbata kuma kowanne da siga wanda take mabambanciya ta Abdurrahman ibn Abi Layla wanda ya jiyo daga Ka'ab ibn Ujra Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa Bukhari Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa Bukhari Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidu Majid wala ita ce wanda yawanci muke yin ta amma cikin tarawih bayan an gama al-qunut ta wutri yawanci ita muke yi to ta tabbata cikin Bukhari da Muslim iya inda babu cikin Muslim shine ala Ibrahim babu Ibrahim yawanci shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi inkarin tabbatar a salatin da ya zama ya dauki dukkan su guda ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to amma akwai cikin sir Bukhari saboda dama al insan ma ma maraga min al ilmi la yakhlu min al zalal a min al zalal kamar yadda malamai suka fada sai kuma hadisi la Abu Sa'id al Khudri Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa fi ruwati wa ali Ibrahim wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fi ruwati wa ali Ibrahim bakin nan ya tsaya sai kuma na Abu Mas'ud al-Badri wanda yana cikin sahih Muslim shi kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wanda yana cikin sahih Muslim sai yana hadisin Abu Ubaid bin Sa'id wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim bakin ne da shi ma innaka Hamidum Majid wannan sune siboji guda uku wanda sun tabbata cikin a waɗannan manyan littattafai to sauran kuma a akwai hanya guda uku wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo su cikin sabatu salatin nabiyyi saboda su ma sun tabbata dama yawanci hatta cikin jarabu al-fahar ira hadisan da akai ta kawo wadansu mutakarrira ce hanyoyin su ne suka yi ta tuntusa amma kana daya ne na ba zaman tahiyya na karshe bayan mutum ya gama tahiyya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi ta'awudhu min arba'in yana neman tsari daga dangin waɗansu abubuwa guda uku wanda hadithin Aisha radiyallahu anha da Abu Huraira wanda suna cikin Bukhari da Muslim sun tabbatar mana kuma hadithin Abu Huraira da sai Muslim ya tabbatar da umarni na ma'aiki kan cewa bayan an gama tahiyya ta ƙarshe a bayan salati ga ma'aiki kuma za a yi wannan addu'a ne Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi annar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wanda haka hadisi Abu Huraira yake cikin sahih Bukhari da Muslim Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi an-nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal sai kuma na Aisha Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa fitnatil mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asal wal maghram wannan cikin hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha Abu Huraira yace ma'aiki alayhi salatu wassalam yace idza jalasa ahadukum fi tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba'in wa idza faragha ahadukum min tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba'in hadith Abdullah ibn Abbas wanda yana cikin sahih Muslim yace ma'aiki alayhi annar sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surata min al-Qur'an wato wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal Abu Abdullah ibn Abbas yace ma'aiki ya kasance yana karantar da sahabbai ita irin yanda yake karantar da su sura ta Al-Qur'ani dan haka a za a yi addu'a ne da ita kamar da ya tabbata sai kuma mutum ya roki abin da ya bayyana a gare shi bayan ya yi wanda ta tabbata a sunna din na'am ana ya kamata mu kwana na'am ana ya kamata a ce mun kwana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Vamos chegar lá.